أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شيء قبل كراتمنا عمدة الأحكام عندنا شيء كراتمنا قوم شاهدوا أشكونا للتاهي كما يومنا رانا الخميس شاتر قوتنا بير هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لقمة كزوا مدينة دبود الريخدو دا 43 wanda ya daidai da 23 ga wata na 12 miladiya ta 2021 19 yau 19 jumada uda ko na'am insha Allah kenan kamar inda wancan satin mun tsaya kan hadisin Abdullahi dan Umar yadda Allah ta tabbata a gare shi wanda har yanzu dai muna cikin babin da yake nuna mana faladar salatul jama'a wa wujubiha. Sannan kuma mun gani hadisin da shi Abdullahi dan Umar ya kawo cewa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza stazanat ahadukum imra'atahu aw imra'atuhu ila almasjid fala yamna'aha. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku wato matar shi ta tambaye shi zuwa ta tafi masallaci to kada ya hana ta. A wannan lafazi yace la tamna'u ima Allah masajidallah, kada ku hana bayan Allah mata wato zuwa masallatayen Allah. Wanda mun gani a wancan satin cewa la budde zamanto akwai wasu sharuɗa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da wani addini ya yanka kada ta taka su idan za ta wuta. Ya zamanto in za ta wuta kada ta sanya turare, mace idan za ta wuta ba ta sanya turare ko da kuwa ina za ta, to masallaci idan za ta zo ma ba ta sanya turare ba. Haka kuma kada ya zamanto ta sanya kaya masu kyau ta yi ado ta ce za ta masallaci. Kuma haka kuma muka ce malamai suka ce idan ya zamanto ta fito za ta yi ta ringa bin gehen hanya, kada ta ringa bin tsakan titi. Wanda ita mace daman a shari'a abinda aka hiso ta zamanto in tana tafiya ta ringa bin sharin titi, kada ta zamanto tana bin tsakan titi tana tafiya kamar yadda maza suke tafiya. Kenan wannan sharuɗin ya kamata mace ta cika wato idan an ba da izinin ta fito. Sannan kuma bata da halaccin hutarwa sai da izinin mijinta ko kuma izinin wanda take ƙarƙashin shi. Kenan in ya ba ta izini ta fita, wannan shine za ta fita. Hutar da za ta yi ba ta yi ba kwalliya ta fita, ba ta sa ba turare ta fita. Idan ta fita ga ladubban da ya kamata wato ta bi ta tafi. Sai hadisi na gaba kenan wanda zan mata shi akan shi. مالن يجي تيوا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم وانا حدثا ما لدي كاومنا سوء أتكم وانا بابي باب صلاة الجماعة ya kawo sunan ya nuna mana akan wasu salloli ko wasu nafilfiloli wanda ake cewa sunanin rawatib ko kuma ar-rawatib, wanda bayan sallah mafi yawa ake yin su, bayan salloli ake yin su. Shine Abdullahi dan Umar yake cewa yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama raka'ataini qabla az-zuhr, raka'a guda biyu kafin azhar. Nan da Abdullahi dan Umar yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba yana nihin ba tare suka yi jami'i. Idan kan mutun ya fahimci cewa a jami'i suka yi tare, a nafila ce. Misali yayi sallah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayan sallar zuhur, kafin sallar zuhur yayi nafila biyu, shi ma sai ya tashi yayi biyu. An gane shine yace yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zuhur, kafin sallar azhar yayi raka'a biyu sannan wa raka'ataini ba'da zuhur sannan bayan zuhur din ma yayi raka'a biyu haka kuma wa raka'ataini ba'da juma'a a wata rana kuma ranar juma'a ce sai sallah in raka'a biyu bayan an yi da juma'a wa raka'ataini ba'da maghrib da kuma raka'a biyu bayan magriba wa raka'ataini ba'da isha da raka'a biyu bayan sallar isha idan muka hada wannan raka'o'i nawa kenan aka samu kafin zuhur an yi biyu kafin bayan zuhur an yi biyu hudu sannan kuma bayan magriba an yi biyu sannan kuma bayan isha an yi biyu kenan raka'a nawa bayan la'asar ba ai ba kafin la'asar ma ba ai ba takwas kenan wannan hadisin na ibnu umar takwas ya kawo mana sai ya ce mana wa fi lafazin a wani lafazi amma kuma da raka'ataini ba'da al-maghrib ba'da al-juma'a bayan juma'a yayi biyu goma duk da cewa juma'a da zuhur guda ne in babu zuhur ake samun juma'a idan babu juma'a kuma akwai azhar sai a wani lafazi yake cewa amma dai abin da ya kasance na magriba da isha'i da juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace su ne bayan sallah in a gidan shi ba a masallaci ba tayyib sai a wani lafazi ibnu umar yake cewa haddathatni hafsa ir uwashi hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta bashi labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sajadataini ai yana yin raka'a guda biyu khafifataini wanda suke ba masu ba en gajeru bada ma yadul alfajr bayan alfajr yake to to idan muka gama kenan wannan hadisan duka an samu raka'a nawa banda ta juma'a goma kenan juma'a ai da azhar muka ce daya ne kenan banda juma'a an samu raka'a goma to wannan hadisin na ibnu umar ya kawo mana sunanin rawatib guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wato mutun ya ringa yin su bayan sallah azhar na farko kai raka'a biyu kahin ta kai biyu bayan ta kai biyu kenan hudu a wata ruwaya ta zo kamar yanda tana yiwa mallan ya kawo shi a gaba cewa bayan azhar in zakai hudu kenan ita koma 12 kamar yanda hadisi na ummu habiba take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sallaci raka'a goma 12 na sunanin rawatib banallahu lahu baitan fil janna Allah subhanahu wataala zai gina mishi gida a cikin aljanna wanda ya sallaci wannan sallolin yake yin sunanin rawatib kenan in ka gama bayan azhar hudu kenan kahinta ayi biyu bayan ta ayi hudu nawa nan shidda da ja akwai shidda sai kuma ya zamanto bayan magriba biyu bayan isha'i biyu kahin alfajr biyu 12 kenan nan guda 12 sun hudu kenan kana iya kai guda 10 ko kuma kai guda 12 sune sunanin rawatib wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da mu wato ana yinta ibn Umar yake cewa wa fi lafzin fa amma al-maghrib wal isha'u wal juma'a fa sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baytihi magriba da isha bayan magriba da bayan isha ya sallace su ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato a gidan shi wato wannan yake nuna mana me kenan bayan magriba annabi sallallahu alaihi wasallam aina yake yin nafila a gida haka bayan isha annabi sallallahu alaihi wasallam aina yake yin nafila a gida haka bayan juma'a aina yake yin nafila kenan abin da ya cancanta ya dace mutun ya zamanto yana yin ta a gida kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa kada ku sanya gidajen ku makabir su zamanto makwantai ku yanka daga cikin sallolin ku ku ringa yi a cikin gidajen ku ko kuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato afdalus salat mafifice sallah salat mutun yayi ta a cikin gidan shi banda farilla wato idan nafila ce zaka yi kai ta a gidanka banda farilla to amma akwai hadisi da ya nuna kuma a masallaci ma kana iya yi balai misali kai ne gidanka nesa ko kuma ka zo masallaci zaka zauna har sai bayan isha zaka wannan akwai hadisai wanda sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana nuna babu lahi kana iya kai nafila ta bayan sallar magriba da bayan sallar isha da bayan sallar juma'a duka kai su a masallaci kenan wannan duka mun fahimta kenan duka kana iya kai a masallaci kana iya kai ko kuma a gida dan saboda gida ma ka samu shi ka san da kake yi na sallah ya zama to ka samu kana yi a gida shine yace fa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ya sallace su tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan shi a wani lafazi kuma ibnu umar yake cewa to حدثتني حفصة واتو حفصة ارؤوش تاباش لاباري تشيوى أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر يا كسانتي انا يين ركعه غدا بيو خفيفتين وند بس ده صحو باين الفجر يا كيتو كنن سوني ركعتي الفجر ركعه غدا بيو وند اكي هي واتو اذا الفجر يا كيتو هيتي وكانت ساعه يا كسانتي wannan wanda sa'a ce la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha banna shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai wasu sa'o'i guda uku wanda mutum wanda yake baligi ba zai shiga ba wajen iyayen shi ko kuma ya shiga gidansa a wannan lokacin wannan sa'o'i guda uku da wannan lokaci da wannan lokaci bayan sallah asuba bayan sallah azhar da bayan sallah isha hadi Allah ya ce salatu auratul lakum kenan wannan ya zamanto kada ka shiga kuma in zaka shiga gida ya zamanto ka nemi isti'zan ka shiga in an ce ma ka shiga ka shiga kamar yanda aya ta wadi a can cikin suratul nur kina wannan hadisin mallan akan abin da ya kawo mana shi zan ma dauka a cikin wannan hadisin shine wato mu kiyaye sunan rawatib na filfiloli wanda ake yi wato bayan sallar azhar da bayan sallar magriba da bayan sallar isha da kafin azhar da bayan da kafin sallar alfajr wanda ya kiyaye su hadisi ya tabbata ummi habiba take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sallaci raka'a 12 a cikin wuni to Allah subhanahu wataala zai gina mishi gida a cikin aljanna idan kana so a gina maka gida a cikin aljanna ka sallaci wannan raka'a guda 12 a wuni kullun ka ringa sallatar su sannan kuma a cikin hadisin zan mu gani ya zamanto ka sanya wani kasanka na sallah a cikin gida kamar yanda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus salati almar'i fi baitihi illa almaktuba mafifiti sallan mutum ya zamanto a gidan shi sai dai in sallar farilla ce in sallar farilla ce wato ita ce kenan zaka zo ka tsaye masallaci wato ka tsaye kai da wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana sallolin shi duka a gida yake na nafila mafi yawa saboda hadisin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabban shi idza qimatu ssalah fala taqumu hatta tarawni idan an tada sallah kada ku tashi har sai kun ganne kinan bi ma'ana daga ya shigo kawai tada sallah an tada sallah sallah zai ba tsaya ba yake yayin nafila kenan wannan yayi nafilar shi a gida kenan kawai in yazo wato sallah ake haka kuma a cikin hadisin zan mu gani tahfifu rak'atayil fajr wato rak'atayil fajr zakka yi su ne ɗan majidaita ba ka tsawaita ba rak'atayil fajr kada ka tashi zakka yi raka'a guda biyu ta alfajr ka ce zakka tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam haffafawa yake kada ka ce a ƙarhin imani ne gare ka ka ce ka ja idan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ayya yi karin imani amma yake haffafawa kuma wancan hadisin wannan mutanen uku da suka zo suka tambayi azumin annabi suka tambayi halin annabi wani yace a shi yanzu bai daga yau shi ba zai ƙara cin abinci ba kullun azumi zai ringa yi nabi yake cewa to shi yanzu kullun qiyamul layli zai ringa yi ba zai ringa barci ba na uku yace shi kuma ya nisanci mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace ina suke wannan wanda suka ce kaza da kaza da kaza yace musu amma ana fa asumu wa aftir wato ina yin azumi kuma ina shan ruwa wata ran in yi wata ran in sha ruwa haka kuma qiyamul layli ina tashi dare kuma ina barci haka kuma wa atazawwajun nisa ina arman mata yake cewa fa man ragiba an sunnati fa laysa minni kenan duk wanda ya kauce ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to bai da radan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abinda sunna ta karantar kai kawo shi gurgurdan yanda sunna ta karantar sunna ta ce ayi sa khafifataini kenan kai sa khafifataini kamar yanda sunna ta karantar kenan cikin wannan hadisin duka wato zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu akan wannan rawatibin haka kuma bayan juma'a akwai ta in kana so ita ma bayan juma'a kana iya kai ta a masallaci ko kuma kai ta a gida amma a gida tahi a masallaci kamar wani hadisi ya zo cewa bayan sallar juma'a kada wani yayi sallah har sai ya gusa daga wajen shi ko kuma yayi magana ko yayi magana kenan in an yi da juma'a ne kake wajen kana so kai raka sunnatul rawatib inka a juma'a to kai magana ko kuma ka tashi ka sauya waje sai kai raka'a guda biyu tukun ka hudu kenan wannan yana nuna mana shi ma wannan hadisi sai hadisi na gaba mallan yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala shay'in min an-nawafil ashadd minhu ta'ahudan ala rak'atayi al-fajr wa fi lafzin rak'atayi al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wato wannan hadisi shi ma daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba wato akan wasu nafilfiloli wanda ya rike su yake yin su a koda yaushe yake kula da su fiye da rak'atayn al-fajr raka'a guda biyu wanda ake idan al-fajr yake to a wani lafazi na Imam Muslim yake cewa rak'atayn al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wato wannan rak'o'in na al-fajr sun fi duniya da abin da ke cikin ta al-khairi kina wannan yake nuna mana irin abin da ya shahi falala wato ta wannan nafilfiloli ta wannan nafila ta rak'atayn al-fajr idan mutum yana kula da ita sosai yana samun alkhairi kamar yadda annabi yake cewa khairun min ad-dunya tafi dukkan abubuwan da ke cikin duniya duniya gabaki daya annabi yake cewa wa ma fiha da dukkan abin da ke cikin ta wanda a cikin duniya akwai abubuwa da yawa akwai gasunan in kace ga lissa wasu sun kirgo to wannan raka'a guda biyu ta hisa alkhairi kenan dole mutum ya zamanto yana kula da wannan kenan a cikin wannan hadisin shi ma muna gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kula da wannan wato raka'o'i guda biyu sannan kuma ya tabbata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan raka'atul fajr yana karanta wasu surori wanda a wasu nafilfiloli ba a rawaito ba cewa ga surorin da yake karanta amma a wannan raka'atul fajr yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad ko kuma ya karanta qul ta'ala wa atlu ma harrama allahu qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a da kuma wata aya ayoyi guda biyu qul ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kenan wannan su ma yana gama su kenan abinda ake so kuma ya zamanto sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta zo ya zamanto kana kokari wato kana yin su shi ma wannan hadisin kenan ya zo ya nuna mana irin falala da ta shahi abinda ya shahi wato rak'atayn al-fajr malan nan yazo karshen wannan babe na babu fadlul jama'a fadlul salatul jama'a wa wujubiha sannan na'am
ya zama sallaci an kabar sallah
tayyib dai rak'atayn al-fajr misali kai ne ka tashi kai ta'khirin tashi baka tashi da wuri har sai da aka fara sallah ko kuma ka shigo masallaci kenan an tada sallah to abin da yake akan ka shine zaka bi sallah ai bayan sallah babu lahi ka tashi kai saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama an yi da sallah yaga wani yana sallah yake cewa wannan wata sallah ce kake yake cewa sarakawi ne guda biyu na al-fajr ya manta biye ba lokaci bai bashi ba dama yayi shine yake rama su yanzu kenan wannan babu lahi karama su duk da wancan mun ga hadisin cewa la salata ba'da al-fajr hatta tadru ash-shams to amma wannan annabi yayi ikrarin abin kenan babu lahi kana iya kai su haka kuma haka shine zan mai magana kan nafilfiloli gabaki ɗaya irin rawatib din nan kana iya karama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana hadisin ummu salma radda Allah ta tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan kafin la'asar yana yin sallah sai ta tambaye shi wannan wata sallah ce kake yake cewa sallar da bayan azhar ne bai yi ba saboda wasu sun zo baki sun zo shi shine yake ramawa shi yasa malamai suka ce babu lahi idan ta barka kana iya karama haka kuma a yayin wata rana sun ta yi ghazwa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai wa zai tsare mana al-fajr bi ma'ana za su kwanta cikin dare wa zai kullan musu da al-fajr idan ya keto a tada su ayi sallah bilal yace ana bilal yace shi zai tsare aka zo ko bilal shi ma barci ya dauke shi bisu tashi wahe da zahin rana ya tada su gabaki ɗayan su da suka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko bilal ya aka haka yace wallahi wanda barcin yasa ya dauke ku shi ma ni ma yasa ya dauke ni to da aka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tashi suka je suka matsa suka yi arwalla suka yi rak'atayn al-fajr kun gani rama rak'atayn al-fajr suka yi tukun aka yi kina sallah aka tare kama aka yi sallah al-fajr kenan wannan idan ta barka kana iya ka zo ka rama ta kai ta nafile idan ka ta barka kana iya ka rama ka yi ta kuma idan ka yi ta kan lokaci fa biha wa ni'ama na'am ai koda ba ma abocin yi bane ba la'alla hayanan wata ran kai ba ma abocin yi bane ba kullun kana kula da su wata ran imanin ka ya hau kamar yadda muka gani al-imani yazidu wa yanqus imanin ka ya hau kace lokaci ya bari kinan kana iya ka tashi ka kare kai wannan nafilfilolin wanda tabarka wannan kamar misali kai ne zaka baka saba bayin raka'a bayan azhar sai can an kusa la asar misali ka tashi imanin ka ya karu sai ka tashi ka yi su in yaso ka ci gaba kai kokari Allah subhanahu wataala ya dawo mata kai akan ci gaba da kula da wannan sunan rawatib guda 12 na'am aiwa sai wale yace sabon babu ne zan mu shiga mallan yace babu da azza baban da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wato akan abin da ya shahi kiran sallah idan ka ce al-azan shine al-i'lan wato sanar a sanar da mutane lokacin sallah yayi ko kuma a sanar da mutane wani abu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wato Abubakar da suratul tauba a karanta ma mutane a haji sannan kuma a shari'a idan aka ce kiran sallah shine wato a bayyanar ma mutane wato da shigo lokacin sallah ya shigo lokacin da za a yi sallai kuma da wasu alfaz da wasu lafuzza wanda suke kidaddugugu wato wannan lafuzan ga sanan yanda za a yi wanda kissar kiran sallah lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an zo ana so in za a yi sallah ya ne ne za a yi a sa mutane su san lokacin sallah yayi aka zo sahabbai ake ta bada shawara cikin sahabbai wasu suke gani a nemi wata qaraurawa irin kirisoci ne suke aiki da qaraurawa ko a girgiza ta in lokacin sallah yayi kenan kowa daga an girgiza kowa sai ya zo masallaci wasu suka ce a a nemo kalalo ko kuma qaho a nemo shi in lokacin sallah yayi sai a busa idan an busa kenan kowa ya san lokacin sallah ya zo wasu daga cikin sahabbai suka ce a a kunna wuta daga an ta da wuta kowa daga ne suka ga hayakin ta kenan lokacin sallah yayi ana nan ana ta yin wannan har aka daga nan dai wasu suka ce to bari a sa annaqus wanda shine qaraurawa sai hadisin da ruwaya sahabin da ya kawo kiran sallah wanda cikin mahulki ne shine Abdullah ibn Zaid wato ya tafi gida yana barci sai ya gani yayi mahulki wani ya ga wani yazo yana sai da naqus abin da yake qaraurawa wannan sai yace mishi wani zo me yake ce mishi zo ka kawo mini na da saida wani wannan qaraurawan nan ta saida yace sai tambaye shi mi zaka yi da ita sai yake ce mishi zan mu ringa kiran sallah ne da ita wato bi ma'ana in lokacin sallah yayi zan mu kankara ta kenan kowa ya yi sai shi wannan a cikin mulkin yake cewa afala adulluka ala ma huwa khairun min zalika shin bana baka ba labari in sanar da kai da abin da yafi alkhairin wannan sai shi yake ce mishi bala eh bani labari menene yafi wannan alkhairi sai yace fa qala taqulu ce idan kun tashi za ku yi sallah ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai ku ya mushkiran sallah ya ga yi mishi wannan yace sun mustakhara anni ghayra ba'idin yace da ya karanta wannan he dan sha baye da ni amma bai yi bani sa sai nace mishi summa wataqulu yake ce mishi kuma wataqulu idza aqamta as-sala wato idan za a tada sallah kuma ka fice Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salati hayya ala al-falah qad qamat as-salatu qad qamat as-salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ya koya mishi tada iqama a cikin mahulki da ya tayi da yawa ya gari shi Abdullah ibn Zaid da yawa ya gari sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya gai bashi labarin shi ko ga abin da ya gani a cikin mahulki sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi inna hala ru'ya haqqun insha Allah yake cewa lalle wannan mahulkin gaskiya ne in Allah ya yarda yace fa qum ma bilal ci tashi kai da bilal fa alqi alaihi ma ra'aita falyu'adhdhin bin nas fa innahu anda minka sautan yace ka je ka koya ma bilal wannan abin da ka ji a mahulki ka koya mishi dan ya ringa kiran sallah da shi saboda shi ya hika murya mai dadi kuma ya hika kwarin murya wato ya hishi kwarin murya sai yace yana koya ma bilal da yana gayi mashi Bilal yana maimaita yana gayi mashi Umar dan Khattab shi ma yaji da yaji wannan sai ya fito da gaugawa irin ya jurru ridahu a ruwaye cewa kayan shi ma kai da kaman mutun ya fito da gauga zaka gani a waje ma zai ida sassa wasu kayan shi yana jan kayan shi haka yazo yazo isko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi wallazi ba'athaka bil haqqi ya rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya cewa laqad ra'aytu misla ma ra'a cewa ya gani kwatan kwacin abinda wannan ya gani sai sima Umar dan Khattab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah wato dukkan yabo ya tabbata alhamdulillah an samu kenan an samu kiran sallah to daga nan sai ya zamanto an samu kiran sallah tunda da farko ana ta tunanin me za a sa to yanzu gashi nan cikin muhliki Allah ya turo ya sanar da su yanda za a yi kiran sallah kenan wannan yake nuna mana kuma ana aiki da muhliki amma da sharuɗa da sharuɗa ba kowane muhliki ba wani yanzu in an ce ana aiki da muhliki gashi nan an yi kiran sallah an gani sai wani masu cewa sun huto sun gamu an yi muhliki annabi ya ba su kaza a zo a wannan sai kasuwar su ta bude kenan amma da sharuɗa na farko sharuɗin malamai suka ce kada ya zamanto yayi mu'arada da nassi me yake cewa mu'arada da nassi ya ci karo da littafin Allah ko da hadisan annabi da dalilin na Qur'ani misali baka yi ba muhliki ka zo ka ce kaza 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 ko mu gani ya ci karo da abinda Allah ya ce ko annabi ya ce kenan kada ya zamanto ya ci karo kuma kada ya zamanto ya khalafa ma wani abu wanda yake ma'lumu ne abu ne wanda da shari'a ta san shi an san wannan abin gashi nan haka yake kai ka zo ka ce kai muhliki an sake shi to kaga kuma daga baya daga an jima ta daga an aiko ka kuma to kaga ni wannan ya zamanto wato kada ya zamanto akwai ya saba ma shari'a sannan ya zamanto malamai suka ce ra'ayin nan ya zamanto sadidi ne kuma abu ne wanda dama ana neman yanda za a yi kuma sai aka samu mutane wasu ma wani ma ya taba tunanin wannan ko ya yi muhalkin wannan ko kuma kamar yanda nan ai Umar ya wannan kenan ya zamanto an samu tabbacin abin lalle lalle haka ne kuma a samu wasu hujjoji da shaidoji su ƙara tabbatar da wannan kenan ya zamanto an yi aiki da shi kenan wannan haka kiran sallah wato yazo sannan abin da ya shahi kiran sallah yazo da sifofi akwai sifa wadda tana da kalma 15 kamar wannan sifai kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar huduko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala as-salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah Allahu akbar la ilaha illallah kina wannan kalma 15 akwai wanda ta zo kuma da kalma 19 ko misali wanda zaka yi at-tarjih zaka zo ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kai kasa kasa ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka maimaito da sauti mai ƙarfi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah har zuwa ƙarshe kenan kaga nan kalma hudu ta karu a 15 idan hudu ta karu 19 kenan kenan wannan sifa ta biyu haka ita ma iqama malamai suka ce akwai sifa ta 15 ga yi ta kusan ita 17 ka yi ta yanda kiran sallah ya zo amma can ai da ƙarin qadqamatus salah kenan sai ya zamanto kalma nawa kalma 17 ko kuma ka yi zo ka yi ta da wutiri kamar yanda wani hadisi ya nuna cewa ka yi ta kalma 13 Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qadqamatus salah Allahu akbar la ilaha illallah kalma 13 kenan kai ta da ikama kenan wannan sune sifofi wato nan abin da ya shahi kiran sallah da kuma abin da ya shahi wato ta da ikama sai malam ya kawo mana kahin nan akwai abin da ya shahi wasu kuskure wanda zaka gani da yawa abin da ya shahi kiran sallah mutane suna yi amma wasu wanda daman ba su yi ba kiran sallah wanda kuma yana daga cikin al'adar mu wasu zaka gani sai ta Allah tijattaka ake kiran sallah ko yane ne ko kuma wani bai koyi ba kiran sallah kawai haka ne dai iya gurgudu yana shi goge masallaci ko kuma yane ne ko kuma yana har ya zo ya fara kiran sallah kina abin da yake ake yake sunna duk abin da zaka yi ka tambaya ka nemi sanin shi tukun kai wajen abin da ya shahi ashhadu kuskure na harko abin da ya shahi ashhadu wasu zaka gani hamzal jal da suke ashhadu to kaga in kace ashhadu kaga kana nihin kin shin wai na sheda cewa babu wani abu ma bauta da gaskiya sai Allah to ka gani kalma ai bata dace shinka sheda ne shi kuma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu da ta tabbatar cewa lalle na sheda babu wani abu da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wanda kuma dukkan kiran sallah in muka duba tun daga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zaka gani dukkan wani dangi ka girma girmama Allah subhanahu wataala ka kawo shi ka tsarkake Allah subhanahu wataala haka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kana tabbatar ma da Allah subhanahu wataala abinda ya shayi tauhidi na rububiyya cewa dukkan wata ibada sai Allah subhanahu wataala ake ma haka kuma ka gamo da sunan Allah subhanahu wataala abinda ya shayi al asma'u husna wa sifat ka tabbatar ma da Allah subhanahu wataala haka ashhadu anna muhammadar rasulullah ka tabbatar da cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya turo shi tukun ka je hayya ala sala kuma malamai suka ce me yasa daga ashhadu an la ilaha ashhadu anna muhammadar rasulullah aka kawo hayya ala sala saboda babu inda zaka je ka koyi sallah sai ta hanyar karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kinan dole ya zamanto yana daga cikin hikima malamai suka ce ya zamanto ka koma ka koyi sallah irin yanda sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karanta kinan daga cikin kuskure wannan yana daga cikin hamza innan da ake ja ashhadu kinan ya zamanto mutun ya gyara ya ringa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah haka abu na biyu abin da ya shahi wajen akbar zaka yi wasu ince Allahu akbar an jara ne akbar to malamai suka ce in kace akbar jami'i ne na kabar in kace kabar shine babban ganga babbar ganga to ka ce ka ji kaga ai wannan ma'anar bata zo ba ma'anar bai yi ba kenan kuskure ne babba wanda lahani ne mutane suna yi bu sani ba kenan ya kamata ya zamanto mutun ya daidaita haka kuma wajen la ilaha illallah zaka gani babba wanda shine mafi babban kuskure ma kaji mutun ya zo ya ce la ilaha ya tsaya astaghfirullah la ilaha illallah ka ciki ya tsaya ta saman ha'in in ka ce la ilaha babu wani abun ma bauta babu ubangiji ka kore ka tsaya wanda da Hausa ma zaka gani diya muna a cikin wani abu ya fara ya ce la ilaha yo ka san me kace la ilaha wanda kai da sa la ilaha illallah babu wani abun ma bauta da gaskiya abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah ina wannan shi ma kuskure ne wanda ya kamata idan ka ji wani yana yi ya gyara to akbar shi ma wannan kuskure ne akbar Allahu akbar ba ka ja ba ba in ba ka yi sake ba harafi yanda yake haka kuma abin da ya shahi hayya ala salah wani suka ji ya ce hayya ala salah bai wani tuka in akwai ta marbuta wadda ta marbuta za a karanta ta da ha hayya ala salah hayya ala salah idan ya zo ya ce hayya ala salah yana kira ne hayya ku zo zuwa ga menene salah wuta suka ce malamai suka ce wuta yana kira zuwa ga kunan wuta to ka gani da yawa abin da ya shahi kiran sallah haka abin da ya shahi kuma wajen karshen kiran sallah wasu zaka gani an ce la ilaha illallah da su kara muhammadur rasulullah wannan abin da annabi bai karantar ba ka kara muhammadur rasulullah zaka ga cikin mikro saka ya fito wanda kamar ya shiga kari cikin kiran sallah kenan abin da shari'a ta ajje inda ta ajje ka ka bar wani ijtihadin ka ka bar wani abin ka ka tsaya daidai inda shari'a ta aje la ilaha illallah shikenan in yi su bayan shi azkar da ake yi bayan kiran sallah ya kai kenan wannan duka yana daga cikin kusakuran da mutane suke yi wato abin da ya shahi wato cikin kiran sallah haka kuma wasu malamai sun ce irin wani kaga yana kiran sallah yana rira shi wanda rira ta huce wanda zaka gani ana ja ana lilo ana nan ya huce wannan shi ma malamai suka ce wato kuskure ne kenan abin da yake a cikin kiran sallah shine kayi shi yanda shari'a ta karantar idan an yi da kiran sallah za a ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ubarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid bayan shi kuma ka biyo ka roka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wasila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku roka mini wasila wato wata manzila ce wani makami ne wanda mutum ɗaya ne za a ba ma annabi za a ba ma shi a gobe ta shan alkiyama wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da haka nan annabi yake ku roka mini kace allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta bakin nan ne hadisi game ne yake cikin sahihaini yazo duk da cewa wata ruwaya ta zo cikin sunan tirmidhi ne in ban manta ba kai da idafar cewa kace raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula da wajen da falah da fala zaka ji wasu sun ce fala na'am malam yace hadisi na farko yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala umira bilalun an yashfa ala adana wa yutira al-iqama hadisin na farko da malam ya kawo mana a cikin baban shine hadisi na Anas dan Malik yadda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa umirci bilal wanda mun gani cewa idan hadisi yazo cewa umira ko umirna ko naha ko nuhina ko kuma faqad asa abul qasim duka yana da hukuncin wani hukuncin ha umarni ko hani duka yazo sahabi yace maka nuhina an kaza ko umirna bi kaza ko kuma minas sunnati kaza marfu'i na'am yana da hukuncin marfu'i kama annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gwadi tunda zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kenan shine mai gwada kenan shine yake cewa bilal an umurci bilal an yashfa ala adhan wato idan yazo kiran sallah yayi shi shafa'i wato shine kenan kowanne da dan uwan shi shafa'i kenan wayutira al-iqama sannan iqama kuma ya zamanto ya daidaita ta kenan daidaita kamar yanda Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله هذا نمو في يوى أن تأتى جملو لنا شكما كنا صلى سيدعا من ميتا سكوا أني ذكا قينا لدعون ويشي بند قد قامت الصلاة الله أكبر بس ميتا بيو طول الله Allahu alam shi ne ba dalilin da suka fage shi kenan wannan yana nuna mana kuma hadisin nan yana nuna mana wajibin kiran sallah idan za a yi sallah wajibi ne a yi kiran sallah idan za a yi sallah wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan lokacin sallah yayi fal yu'azzin ahadukum wato ɗayan ku yayi kiran sallah umarni ne akan cewa ɗaya yayi kiran sallah sai ya zamanto kenan a tare da sallah kuma a yi sallah haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin daji ma suna bulaguro in aka tsaya za a umarci bilal ya kiran sallah tukun ko ayi tare iqama ayi sallah kenan duk inda ake wannan wato mutun ya kiran sallah ya tare iqama saboda kiran sallah shi ladanin yana da falala wanda ba mu yi bakarin magana kan falala muazzin tun da zamanin Isa yana kallo na'am wato mai kiran sallah yana da falaloli da yawa wanda akwai wani hadisi Imam Al-Albani ya hassana shi cikin silsilatu hadisi sahiha cewa duk wanda ya ki kiran sallah shekara 12 cewa dan aljanna ne shekara 12 Allah taimaka haka kuma a ranar tashin alqiyama almuazzinuna atwalun nas anaka yawmal qiyama hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu wato kiran sallah su suka yi kowa wato tsawon wuya a ranar tashin alkiyama ba ni ana nihin ba kuma tsawon wuya za su zo da tsawon wuya wata ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya musu a cikin yanda ake yanayin zahi da wani menene da Allah su kaga an masa wata mai kiran sallah yana da falaloli da yawa wasu suke ganin kiran sallah falalar shi ta hita nema falalle kiran sallah wasu suke gani ta yi ta lima liman shi bai da wasu wannan da yawa kamar kiran sallah amma wasu suka ce a to dan me yasa in kiran sallah yayi falala to ai annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi saboda shi komi na karshe yake yi aka ce to anan maga jawabin da zasu ba su shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la'alla lokacin sallar yazo yana da baki yana ganawa da wanda suka zo wasu zabbun musulmi da ko wasu menene kenan dole yayi wakilin wani ya zamanto yana kiran sallah shi ya zamanto yana jan mutane sallah ala kulli halin mai kiran sallah yana da falaloli da yawa ya ishe shi falala wannan hadisin daya ya ishe shi falala Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai a koma kiran sallah malamin Ridwan a can su kaya sun kare aka a kiran sallah kenan abin da ya shafi kiran sallah da ta da ikama wannan hadisin shine ya kawo mana cewa ya zamanto idan kiran sallah ne ya zamanto an yi shi kaza kuma ikama ita ma an yi ta kaza kuma babu laifi a yi su siffa guda da ƙarin can karqamatu salat karqamatu salat kai ikama kamar da muka ga cewa siffa da ta zo ta kiran sallah kalma 15 kalma 15 ikama kuma akwai kalma mai 17 da ƙarin karqamatu salat karqamatu salat kenan kaga ainihin duka hurufin ne to duka ya tabbata cikin sunna cikin shari'a duka ana yin wannan sannan kuma idan mutun ya ji kiran sallah kamar yadda wannan hadisi zan mu gani shi kuma abinda wato zai ce tayyib malam yace an abi juhaifa qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi makkata wa huwa fi qubbatin lahu amra'a min adam qala fa kharaja bilalun bi wudu'ihi fa min na'ili wa nadih qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama alaihi hullatun hamra كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتودأ وأذن بلال فتودأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه wato wannan hadisi malam ya kawo mana shi ma cikin babu na kiran sallah wato hadisi ne daga Abi Juhaifa Abi Juhaifa shine Wahab bin Abdullah As-Suwai na'am Wahab bin Abdullah As-Suwai yake cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lokacin ya bamu
hadisin ne ba daya ba dan zuwa kai ka bai kara asu
hadisin ba daya bane kin gani nan menene ne ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kharaja masalan tayyib kusan wannan din nasu bayani na'am yake cewa yazo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka fi qubbatin lahu hamra'a min adam annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin wata qubba wani daki me yake cewa qubba yana daga cikin dakin da ake yi suke idan suna bulaguro ake yin dakin nan kamar rumburumbu ne aka ake yin shi amma ana yin shi ne da idan an kewaye shi da fata ake rike shi shine yace hamra'a ya min adam na daga cikin fata sai annabi sallallahu alaihi wasallam he shirawi yake cewa fa kharaja bilal sai bilal ya huto bi wudu'ihi ai bi fadli wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam kenan bilal sai ya huto daga wannan kubbata annabi tare da soran ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla fa min na'ilin wa nadih yake cewa daga cikin mu akwai wanda ya samu ruwan daga cikin mu kuma akwai wanda damshi damshin ne yau wanda wannan yake nuna mana irin falala annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan albarka gare shi shine sahabbai da suka fito da ya fito Bilal sahabbai suka je da gaugawa kowa yana so ya samu ruwan wani ya samu wani kuma dan damshi damshin ne yake so wanda wannan kuma khususiyya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam falala gare shi khususiyya ce ta shi ba ta wani ba ba ta wani shehu ba ba ta wani ba wanda za a ce wasu su zo wani ya tukwami yau wani ya tabe ya goge huska wannan ka gani ai karin wannan ne kai wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama ne shi kade sai yake cewa fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama alaihi hullatun hamra annabi sallallahu alaihi wasallama he ya huto tare da shi akwai hulla idan aka ce hulla ana nihi izarin shi da ridain shi wato jabtan shi da kuma wanda yake dorawa sai yace hamra wanda yake jajja malamai suka ce ba jajjawur ba saboda sunna ta zo cewa ba so mutun ya sa kaya jajjawur ka huto wanda sunna bai halatta ba mutun ya sa wannan kaya jajjawur ya huto sai yace ka anni anzuru ila bayadi saqaihi ni shi da yake bada labarin hadisi yake cewa kamar gashi ina kallon warin kuburin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yake ƙara nuna mana ina ne ya kai ya kamata mutun ya bar jabtan shi ya bar wandan shi ko ya bar izarin shi shine bakin rabin kuburi tunda nan yace gashi nan kamar yana ganin kwarin da yake jikin kuburin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya isa dalili cewa gaftun ka so ake wannan kenan wandanka kada ya huce abin da ya shahi idan sau zuwa har idan sau in wannan wato wannan duka halatti ne amma inda ya kamata a tsaya shine rabin kuburi wanda ya huce wannan to kuma wannan wajen yana nan cikin wutar jahannama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi sai yake cewa fatawadda sai suka yi arwala gaba daya wa azana bilalun sai bilal yayi kiran sallah qala sai yace shi abi juhaifa faj'altu atatabba'u fahu ha huna wa ha huna sai na kasance ina bibiyar bakin nashi na bilal nan da nan yaqulu yaminan wa shimalan yana fadi yaminan wa shimalan hayya ala as-salah hayya ala al-falah yana cewa hayya ala as-salah hayya ala al-falah kenan idan mai kiran sallah ya zo wajen da cewa hayya ala as-salah hayya ala al-falah zai karkata uska shi yaminan wa shimalan damar shi da hagun shi almai suka ce shin zaka ce hayya ala salani anan kace hayya ala alfala anan ko kace hayya ala sala hayya ala sala hayya ala alfala hayya ala alfala wanne ne zai almai suka ce wannan nabi shine ya hirja ya zaman to kana yi kace hayya ala sala hayya ala sala hayya ala alfala hayya ala alfala kenan shine ya hirja ya zakai shine yace yaminan wa shimalan yaqulu hayya ala as-salah hayya ala al-falah qala yake cewa summa rukizat lahu anaza sannan aka di wannan me yake ce mishi anaza sanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka soka ta a kasa yayi sutura da ita wato za a yi sallah kenan wannan yake ƙara nuna cewa wajibi ne mutum idan zai yi sallah ya dauki sutura ka sa wani abu a gaban ka wanda kada wani abu ya huce daga gaban ka ya bata maka sallah wanda daga cikin abubuwan da suke bata sallah a ciki akwai mace idan ta bi daga gaban mai sallah ko kuma jaki ko kuma bakin kare kenan wannan idan suka bi sun bata ma sallah kuma idan mutum ne zai zo ya bi ya huce sai ka tare shi kada ya bi daga bayan ka ko kuma daga wannan in ya kiya annabi ya ce fal tuqatiluhu ka kuje shi da kariya aka misali ko kuma ya zo a ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama wani awaki ne zasu huce ko kuma wani ne zai huce daga masallah hanyar babu sai dan yi gaba sai ya huce daga bayan shekayu baya misali kai ne kana dide inda babu hanya kuma wani zai huce zaka bar shi ya huce ka dan yi gaba ka dan ya huce daga bayan ka sai ka dawo ka ci gaba da sallaka ko kuma ya tsaya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law ya'lamu al-maru bayna yadayil musallim madha alayhi lakana an yaqifa 40 sana aw 40 yace da ya san wanda yake bi daga gaban sallah ya huce irin zunubin da yake da yake cewa da ya fiye mishi alkhairi ya tsaya shekara 40 har ya ida wannan ya tugun ya huce kenan wannan yake nuna babban lahi ne zaman to kabi daga gaban wanda yake sallah kuma wajibi ne mutum idan zai yi sallah ya sa sutura sutura a cikin masallaci misali nan kana iya kasa wannan gimshikin ko kuma in wasu ne a gaban ka misali kana iya kai sutura da su duka babu lahi idan kuma liman ne zai zama to shi liman din sutura shi ta dauke mu misali masallaci ne nan ana sallah to da liman da jami to ku babu lahi misali wani ya shigo sahucan ne ya shigo daga can babu lahi ya bi daga gaban ku nan ya huce babu lahi in dai da liman amma in liman ya sallame ku kai ka zamanto masubuki kana cika sallah kenan kuma kai sai ka in kana can karshe misali malamai suka ce babu lahi ka dan gabato ka dan ka samu sutura haka ko kuma ka samu inda dai zaka samu kai sallaka a nasi sai yake cewa fa taqaddama fa salla az-zuhur sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sallaci sallah az-zuhur raka'ataini raka'a biyu kenan wannan yake nuna mana abu laguro suke kenan sallan mai bulaguro shine raka'a guda biyu idan sallah ce wanda take mai hudu banda magariba ita uku zakai kenan idan kana bulaguro wannan ita ce zakai kenan kasaru sai yake cewa summa sallal asr haka ya sallaci la asr ita ma raka'ataini raka'a guda biyu walam yazal yusalli raka'ataini hatta raja'a ila almadina annabi bai gushe ba yana sallar raka'ataini har sai da ya dawo madina ina bulaguran nashi da yayi duk inda sallah ta kama shi mai hudu raka'a biyu yake asuba ita da man bice bizi kenan magarba ita ce uku wato shi ma yana yin uku kenan wannan hadisin shi ma ya kawo mana wato wannan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah cikin bulaguro da kuma hayya ala salah hayya ala fala wato ga yanda za a yi ta lokaci ya gama insha Allah kenan nan zamu hadisi ɗaya ne hadisin Abdullahi ibn Bilal yu'azzin Allah wannan akwai abin da ya shafi as-salatu khairun minan nawm kai da kai jam insha Allah kenan nan zan mu tsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu dada kuskure da muka yi kuma Allah gafarta mana eh wani sati kana ta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مؤذن شكرا